shirinmu na nishadi yau bakoncin wa dandali ya samu.
To ya sami bakoncin Alhaji Babylon daga Jos, daga garin Jos. Ni artist ne, na singing, na rapping, at the same time I'm a like producer.
Babylon.
Babylon,
gari na Babylon?
No, Babylon.
Ya sunan malam, ai ka ga mun sunan ka, wata kila inkiyar ka
fara. Okay, Alhaji, Alhaji. That's my name, my stage name, Alhaji Babylon. That's the real.
Eh, sunan ka zaka ga ya ma. Full name din ka kai kamar ni sunan na Baraka Bashir.
Okay.
Zan ce sunan na Baraka Bashir, kai menene?
Alhaji Shitu Ahmad.
Alhaji Shitu Ahmad.
Yeah.
Sunan ka Shitu kenan.
Yawa.
Malam Shitu. Kana waka, kana producer duk kai kadai?
Ni kadai. Ina singing, ina rapping.
Kana rapping?
Yeah.
Ko kai producer?
Ina producer.
Duk kai kadai baka ibi da yawa ba?
Ban ibi da yawa ba.
Me yasa kake yin duka?
Abin da yasa nake yi duka shine because we are having one or two issues with some producers. Okay, muna samun damuwa da producers. Saboda wani bari maka abin da kake so ba. Kin gane? So I have to like nima in zama wani abu wanda ni nan fatin ina nan ina can ina nan.
Ka zama komai da ruwa ka dai kake ba za ka ji kunya ba.
Barin ji kunya ba.
To muna batun shekara nawa da tsunduma harka ta waka.
To na fara waka first song dina which is 2014. Na yi waka ma school dina. Yawa, na yi waka ma school dina. I finished from Command Secondary School Zayaro Jos. So da na gama, da muka gama mun zo graduating, sai na yi sai muka ma school waka. Which is 21-4, 21-4, we saying goodbye, we saying goodbye to high school. 21-4, 21-4, we saying goodbye, we saying goodbye. Eh, kin gane? To shikenan Hausa zai zo, zai zo. Kin gane? To Hausa, ina yin Hausa amma ba sosai ba.
Saboda me kana da Hausa? Kin gane?
No, Hausan kin ga kaman a arewa ana yin Hausa sosai. Kin gane? So mu yaran Jos sai muka ce to bari mu switching tunda mu muna jefa-jefa dai. Kin gane? Bari mu yi Turanci saboda mu ma a jiyun saboda Kano is on the low. Kin gane? I because akwai artists da suke Hausa sosai a Kano. So ya kamata a ce mun yi wani abu wanda mu ma they can hear about us. So ni boy na Jesse Jackson.
Kai me?
Ni boy na Jesse Jackson.
Ban ci ba wannan yare kai ma?
Yaron.
Ni yaron Jesse Jackson.
Okay.
Just Nation brother in MI. Yeah. So
shine ubangidanka.
Shine ubangida na for Jos. So I'm signing na shima outside country he's going because he has CBN. Kin gane? So
shi dai to yanzu zamu koma bayan. Me ji hankalin ka har ka fara so ka fara kai sha'awar ka fara waka.
Fara waka? So ni a gidan mu idan na zauna bana kallon komai sai waka.
Kuma ba a hana ka.
Eh ba a hana ni gaskiya. Saboda na zauna a falo su ba su a falo. Za su tafi wani waiting room suna hiran su suna kallon Hausa film. So me I don't used to that kind of no bana kallo gaskiya.
To kenan kai kamar ragowar mawaka kai da ka fara waka baka fuskanci kalubale ba.
Gaskiya na fuskanta da yawa.
Wani iri?
Muna zuwa shows wani lokaci. Sunan mu yana cikin shows za mu je performance sai a ce mana ai sai an yi wannan ya perform wancan ya perform.
Kafin an kara sai lokaci a cikin.
Sai lokaci ya wuce sai mu zo mu perform last. To ni a Jos yanzu haka ina da fans a Jos. Because duk wani wanda yake Jos in dai har yana zuwa shows he knows about me.
Kace kai ka tara kudi ma da yawa.
Ban tara ba on their way coming. No on their way coming no on their way coming.
Za ka je ne ba riya ba?
No that's zuwa hankali.
Ana biya ko ba biya?
Ana biya amma ba wai irin sosai ba da auki. Ana biya.
Abin da fi da na tambayar da na yi maka yawanci mawaka za ka ga a gidajen su sai iyayen su ba sa so kai baka fuskanta haka ba?
No gaskiya na fuskanta haka. Through my stepmom ba ta san na yi waka. Because she still like I'm going to blow because mutane da suke yawan
zuwa kai fahimta kake nan ko
eh mutane da suke zuwa guri na shows din za a yi shows duk wani shows da za a yi a Jos I'm involved trade fair any shoe just feeling
kai tashi a gargi na Jos
no bai na tashi ba barin kira kai na ba ai a'a ban yi haka ba gaskiya
to wace ce ba kana muna ta zuba mutanen Jos da mutanen Kano za su zo su san da wace waka aka sanka
to an sani da wani wa akwai wani waka da aka picturing na money go
money
go
kudi dai
yeah kudi ba where the money go I don't know where the money go. I'm trying to find out where the money go. We're rolling, we're getting, we're spending, we're getting the more, we're giving the more, we're getting. I'm in Taranera, could eat a much easier. I will control Shekisa, I should send Namus and Nisa, I'm back, I like Babylon, I ban a Jin Kira, soldier go, soldier come back day. We did the hustle, I'm in Taranera, could eat a much easier, we control Shekisa. Everywhere we go, I'm in Madari Nasu.
What's
your name? Kai, I'm going to Jinja. She knew work and then up so good. Jinja. One work and one that I picture in Sweetwater Entertainment. It is a picture in now.
It's a work and Zaka even account. Top.
She says she want Jinja, my Jinja. I'm in love with her sister. And I already be the mister. Yeah. All of the girls, they follow me for Insta. All of the girls, they follow me for WeChat. They follow me for WeChat. Follow me for Viber. Follow me for real. Girls, they like me. Girls, them loving me. I'm a large body. Learn everywhere I step and everywhere I reach. No, Kingani. Sina soon, I can see you.
Ain't you that any?
Because the swag is dope, man. Kingani. The swag is dope. So. Love in Kawai, you are far at a different location in Kawai. Then just love on me.
Me burin ka harka ta waka.
Gaskiya harkan waka gaskiya buri na suna da yawa.
Wani
ya. Number 1 buri na. Kin gane? Number 1 buri na ina so mutane na wanda na sani suka sani suna taimako na in za a yi shows za su sa suna na za su kira ni zan zo in perform ko ba su ban wani abu ba na san na my homies. Kin gane ai so buri na waka shine ina so in taimaki wasu wanda su suke kokarin su taimake ni in na riga su tafiya ni zan taimake su in ka
riga su tafiya
ina na riga su blow zan taimake su
ko su ka riga ka
ba no ba za su gargane ban Allah yadda mun riga su kiran Allah ai
a har ka da waka
eh no mun riga su kiran Allah ai
kana shirin da muka yi wa mawaki tafi mace muna baki kai muna amshi dance freestyle
yeah
rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPod ko laptop
yeah
Mr. Babylon
yeah
kuma kai shi tsaye kai yanzu
yeah
zaka iya yi muna baiti ko amshi ko zaka sha kai
to duk wanda kika tambaya akan
duk kai zaka zaba in ka zabi shin kai ne sauraro dai na sauraro
okay yeah Aladdin, this game boys, talk back to your front door and think about what you said, bro. Look out to the window, I seen holding your babe, so tap, 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 that I know that you know, are we blow, are we unprotected, are we there, are we show? I see the vision.
Wannan freestyle ne koko wata waka taka ka dauko
kai no na freestyle now
ka tabbata
sure every amarama as in freestyle matters now
sai ban ji kai an bato dandalin bane har yanzu
dandalin
VOA
okay
murya America
okay muna tare da VOA muna chilling the VOA a Kano muna chilling the VOA kai if you want to know about me go check the wall of hate in J Town I'm ending VOA back to back to back to back we shot the BOA back to back to back to back we go held the BOA back to back to back to back the girls them alone now back to back to back
Mr. Babylon
yeah
kullu ina tambaye ku ko ɗan rap rap din wai ba za ku zauna ku yi waka ba dole sai ana haka rosaya da hannu ana menene
no
as ni ne nake muku tambaye ya kusa wata ran ina rosaya
no haka ne abin yake kin gane haka ne abin yake
idan ba ai haka hakan ba zai tafi ba
gaskiya an ana hakan kaman ana approaching wani abu
ne
yauwa suna zuwa kai ba eh mana
to dandali na godiya
okay to shikenan VOA ina godiya this is the first place that I went to and I get joy with Kagane so something like that VOA back to back to back you make me happy and I will make you guys ginger something like back to back to back
to Allah ya idani muna godiya
yeah
to madalla baraka bashir dandalin VOA